More music at houseofsongs.com.
Sabon saluna, a yi gaba a koma da baya, dip da taya, a dona gwanja da mata. Daidai kalar jambaya, daidai da amsa, ga gaida.